Na nemi karin bayani daga kakakin hedikwatar sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Olatokunbo Adesanya, dangane da hararen da suke kaiwa a halin yanzu ga burbushin mayakan Boko Haram a dajin Sambisa.
The Air Task Force of Operation Lafia Dole alongside the Nigerian Army Counter.
Mayakanmu na sama da ke cikin rundunar Operation Lafia Dole tare da takwarorinsu sojin ƙasa na Najeriya suna can a halin yanzu suna ta barin wuta na haɗin gwiwa a ciki da ma zagayen yankin dajin Sambisa. Injimi na ɗaya daga cikin wuraren da muka hango Boko Haram na ƙoƙarin tattaruwa take muka yi rugurgu da shi domin mun babbake wurin baki ɗaya. Daga nan kuma muka wuce Camp Zero inda nan ma muka yi ruwan wuta daga sama take burbushin mayakan Boko Haram da basu mutu ba suka fara guduwa bisa babura su din ma mun cin musu inda muka gama da su baki daya. Na kuma tambayi Air Vice Marshal Adesanya in kace kun yi gumurzu a Camp Zero dake cikin dajin Sambisa ba a baya sojojin Najeriya kun ce kun kwato Camp Zero daga hannun Boko Haram ba ko kuwa wani Camp Zero ne na daban?
Yes, it is the same Camp Zero. You know that the Sambisa
wannan dai Camp Zero din ne. Ai ka san dajin Sambisa wani irin babban daji ne mai girman gaske. Yanzu abin da ke faruwa shine su burbushin mayakan na Boko Haram na kokarin sake tattaruwa a wuri guda. Shi yasa muke ta faman bude wuta don dakile su daga sama da kuma ƙasa.
This joint operation between the Nigerian Air Force and the Nigerian Army.
Kalaman kakakin hedikwatar sojin saman Najeriya kenan. Aliko Yar Rashid Harun wani tsohon Hausa ne a rundunar sojin saman Najeriya.
Akwai abin da ake kira attack and hold strategy wanda Nigerian Army ya kamata su yi. Lokacin da aka yi kuma aka kwato wannan Camp Zero din, bai kamata Nigerian Air Forces su bar wurin ba. Kada kwanakin ba, ai Nigerian Army ta yi organizing foreign classification a wannan wurin. Amma daga baya da su gama wannan abin din sai suka watse suka bar wurin. Shi wannan Camp Zero din abu ne mahimmanci game da su ƴan Boko Haram. Saboda me? Saboda akwai bunker, wato akwai underground abubuwa da wanda ya kamata federal government ya amfani da shi kwatanta da ai training din National Guard a wurin.
Yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan sabon hari na sojojin Najeriya a dajin Sambisa zai yi dangane da dakile barbashin mayakan na Boko Haram. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wai ga dikin mutuwa mai bangado sai soja. Wai dikin mutuwa mai bangado sai soja. Don wata ya fitina ita ta mu sai soja. Wai queen da arena akai ko akai gayya ta kare amma a hana ko talalace soja amma a hana ko talalace wannan babban gamu wa don mai damu wawa kashin make da daro kuma da akai ko gayya wannan babban gamu wa don mai damu wawa kashin make da daro kuma da akai ko gayya Hajiya a mai tuwa ta mai kyauta don soja.